أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترة نكم شاترة غواتر رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دايا دا ليهدو دا أربعين دا دايا وان دا يديدي دا شاهدو غواتر أكو شكرة تدبو بيو دا عشرين ميلادية كما يند مكة صابها دوا وانا مجلسي مي البركة نمصعب بن عمير لكي سكون وانا انقوى mai albarka unguwar Hausawa cikin birnin wato Zurad a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Muqaddimatul Iziya wanda muke bin sharhin nan na Fathu Rabbil Bariya na Dr. Muhammad Al-Mansur wanda yake prof ya zama professor ma yanzu professor ainihin Muhammad Al-Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ainihin wato 29 30 kai darasi na 30 a cikin wannan littafi kafin mu ci gaba da karatu muna mika ta'aziyya na rashe-rashe da aka yi na manyan mutane a cikin wannan unguwa mai albarka kamar babanmu Malam Yalwa Allah madaukakin sarki ya kai rahama kabarin sa Allah madaukakin sarki ya sa aljanna makomasa sannan akwai ainihin wato ƴan uwa su ma da suka rasu sannan naji akwai Malam Safwanu Telako shi ma an ce mun ya rasu dazu to muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkanin su Allah ta'ala ya kai rahama kaburburan su Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya karbi hasana din su Allah ya nauye ladan su Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama makoma a gare su iyaye da maluma da ƴan uwa da makwabta duk da suka rasu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai rahama gare su Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama makoma a gare su mu kuma Allah ta'ala ya ƙara ya sa mu cika da imani ya ba mu jinkiri mai amfani marasa lafiya daga makwabta da kuma sauran ƴan uwa musulmi na gida da na asibiti Allah ta'ala ya bada lafiya mu kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiya muna cikin ainihin wato fasulun fi fara'idus sala inda malai yace farillan sallah guda 14 ne to mun yi wasu daga ciki kamar kabbara harama wanda farilla ce ga kowanne mai sallah sai yayi ta lafazin ta kuma shine Allahu akbar ba tare da kumbura wannan ba'un din ba kamar yanda bayani ya gabata sannan malamai sun tattauna game da wanda ba zai iya fadatta da larabci ba shin zai iya fadatta da yaransa ya fadi ma'anarta ko kuma ba zai iya ba wasu suka ce ainihin wato idan ya zamanto ba zai iya fadinta da larabcin ba baya iya kyautata wato lafuzzan larabci ko kalmomin larabci to wasu suka ce zai iya fadinta da ainihin wato yaransa wasu kuma suka ce zai shiga ne da niyya kawai ba tare da ya furta lafazin ita kabbara harama din ba mun karanta hadisai da suke bayani game da ainihin wato kabbara harama sannan kuma na biyu niyya niyya kuma shine kudiri a zuci mutum ya kudirce a cikin zuciyarsa cewa zai shiga cikin sallah a bar ayyanawa kuma ya zamanto ya hada ta tare da lafazin kabbara din ko da yake ba lazimi bane a kansa cewa duk lokacin da zai yi kowace raka'a sai ya bujuro da ita niyya din wannan shi ma mun karanta hadisin innamal a'malu binniyat sannan na uku karatun Fatiha akan liman da mai sallar shi kadai kusan akan sa muka yi ta ainihin wato tattaunawa game da karatun Fatiha farilla ne ga liman da mai sallah shi kadai. Mun karanta hadisai masu yawa a ƙarƙashin wannan, inda tattaunawa ainihin wato ta tafi akan shi imamu, ma'ana shi mai sallah shi kadai zai karanta Fatiha, wannan ba matsala, liman zai karanta Fatiha, wannan shi ma ba matsala, amma imamu da yake bayan liman shin zai karanta, wajibi ne sai ya karanta Fatiha ko ba sai ya karanta Fatiha ba? To akan wannan ne muka samu mazhabobi wajen guda uku. Wasu suka ce lalle lalle ilalla sai ya karanta ainihin wato Fatiha a cikin karatun a cikin sallar sa ta farilla ko ta nafila. Sannan wasu kuma suka ce a'a, idan karatun bayyana ne, to idan yana bin liman, liman ya dauke masa, ko duk mun karanta wannan kuma mun ji suwane ne waɗanda suke kan ainihin wato wannan wato mazhabi din. Sannan akwai mazhabin da suka ce sam-sam, ko a karatun bayyane, ko a karatun boye, ko a farilla, ko a nafila, ba ruwan mamu da karanta karatu, kawai zai yi shurutun da yana bin liman. An fahimta ko? Wanda a ƙarshe malam ya tafi a kan rinja yadda ƙauli na biyu, ƙaulin da suka ce idan karatun boye ne za ka yi karatu kamar yadda liman yake, idan karatun bayyane ne za ka yi shuru fa qira'atul imam qira'atul laka, karatun liman shine karatunka. Wannan duk mun karanta, mun yi dogon bayani akai. Sannan abu na biyar, na hudu shine tsayuwa wajen yin kabbara harama da kuma karatun Fatiha, shi ma mun karanta hadithin Imran bin Hussein akan haka. Sannan na biyar ruku'u, wanda mun faɗi cikakken ruku'u yanda yake, shine mutum ya sunkuya ta yanda zai zamanto gadan bayansa ya daidaita tare da wuyansa, sannan ya zamanto ya kafe gwiwoyinsa guda biyu, ya kuma dora tafukan hannayensa akan gwiwoyin nasa. Sannan in namiji ne, ya nesantar da murafukansa kada su manne a jikin ainihin wato haƙarƙarinsa. Sannan kada ya sunkuyar da kansa ƙasa, ya ɗago da kansa ya zamanto ya daidaita tare da gadan bayansa. Wannan shi ma mun karanta hadisin Rifa'a wanda yake magana akan haka. Da haka za mu tashi farilla ta shida ko? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, as-sadisatu, yace mas'ala wato farilla ta shida, as-sujudu, sujada, wa sifatuhu, sifar yanda ake yin sujada, an yumakkina jabhatahu wa anfahu min al-ard, shine ya tabbatar da goshinsa da kuma hancinsa akan ƙasa, war rukubataini, da gwiwoyi guda biyu, wal yadaini, da hannaye guda biyu, wa asabi al-qadamaini, da kuma ƴan yatsun ƙafafuwansa guda biyu. Waɗannan sune gurare guda bakwai da in dai mutum yana so ya yi sujada cikakkiya, to waɗannan wurare duk sai sun taba ƙasa. Liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Humayd wa hadisi Rifa'ata radiyallahu anhuma, thumma yukabbiru wa yasjudu hatta yumakkina anfahu wa jabhatahu min al-ard, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan ya kabbara, ya tafi sujada har goshinsa da hancinsa sai sun ya tabbatar da sun ainihin wato taba ƙasa, kamar yadda Imam Abu Dawud, Tirmidhi da Baihaqi sun fitar da wannan hadisin. Wa fi hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu, thumma asjud hatta tatma'inna sajida, da kuma hadisin Abi Hurairah, Allah ya kara masa yadda, da manzon Allah yake cewa sujada, to natsuwar a cikin sujada shine waɗannan gabobin guda bakwai duk su zamanto sun kai ƙasa, kamar yadda wannan hadisin hadisi ne na as-sahihain. Wa yakunu sujudu ala sab'ati a'dha, wato sujada tana kasancewa akan wasu gabbai guda bakwai. Li hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, saboda hadithan Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, amara annabi sallallahu alaihi wasallam an yusjada, ko an yasjuda ala sab'ati a'dha, wala yakuffa sha'ra wala thawba al-jabha, wa fi riwaya wa ashara bi yadihi ila anfi wal yadayn war rukubatayn war rijlayn, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da mai sallah yayi sujada akan gabbai guda bakwai, wala ya kuffa sha'ran, kada ya kame gashin kansa, idan yana da gashin kai mai yawa, wanda kamar na wasu wayanda suke ba mu ba suna da gashi mai yawa, to kar mutun yace in ya tafi sujada gashin yana biyo shi, shi ma duk ya zube a ƙasa, kada ya kame shi ya bar shi, shi ma yayi sujada gaban mahaliccinsa. Wala thauban, ko tufafi, ba wani tattara tufafi, ka tafi su ma duk gaba ɗaya su kamar yadda kai sujada, su ma su yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka manzo Allah sai ya lissafa gabobin da ake so a yi sujada da su, yace aljabha, goshi,
a wata ruwaya wa ashara biyadihi sai ya nuni da hannunsa ila amfi zuwa hancinsa ma'ana ya taba hancinsa da goshinsa a matsayin gaba guda daya wal yadaini da hannaye guda biyu war rukubataini da guyoyi guda biyu war rijlaini da kuma kafafuwa guda biyu wannan da hadisin Bukhari ne da Muslim wa yajibu fi sujudi alla yabsuda zira'aihim bisatal kalb sannan an wato ya wajaba a wajen sujada kada mutun ya shimfude zira'insa sangalan hannunsa in bisatal kalbi irin shimfudawa ta kare irin yanda kare yake kwantawa ainihin wato mutun nan din sai kwantar da shi a kasan zai tafi sujada to an hana irin wannan wal yarfa'a mirfaqai ya daga murafukan nasa kada ya kwantar da su ya daga su li hadithi Anas radhiyallahu an saboda hadithin Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa i'tadilu fi sujud ku daidaita a cikin sujada wala yabsut ahadukum zira'aihim bisatal kalb kada dayan ku ya shimfuda zira'insa irin shin kwanciyar kare kada mutun ya haka wannan hadithin hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi wa hadithul Bara' bin Azib da kuma hadithin Bara'u dan Azib anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sajatta idan zaka yi sujada fada'aka faika to ka dora ka ajiye tafukanka su kada yake so su taba kasa sannan warfa mirfaqaika ka kuma daga murafukanka su banda su tafin hannun ne zai kwanta akan kasa murafukan su kuma ka daga su to wani ya tashi sai ya kwantar da tafin hannun da murafukan duk gaba daya sai su kwanta shine irin kwanciyar kare to an hana wannan hadithin Muslim ne wa yajibu aidan har wa yau dai a sujada yana wajaba an yu farrija baina yadaihi ya bude tsakanin hannayensa li hadithi Abdullahi bin Malik bin Buhaina saboda hadithin Abdullahi bin Malik bin Buhaina radiyallahu an annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza salla manzo Allah ya kasance idan yana salla farraja baina yadai yana buda hannayensa hatta ya budu bayadu ibtai ko bayadu ibtai har ainihin wato bayadu ibtaihi hasken hammatarsa yakan bayyana saboda yanda yake budawa ya balance ba ta takurewa yake guri guda ba budawa yake yi in zai yi salla dan haka in zaka yi sujada haka ake so ka buda tsakanin hannayen naka sai dai idan sahu ya takura ka wannan kuma wani abu ne daban amma matukar akwai yanda zaka yi ka buda din yanda zai zama to nan dinka bai hadu da nan ba nan bai hadu da cinyoyi ba to haka ake so kamar yanda ainihin wato malamai suka yi bayani nan kar ya taba cinya nan kar ya taba kuibe sai ka buda shine ma'ana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sallah wa yusannu lahu fi sujud haka an sunnanta masa a wajen sujada an yi makina rukubataihi ya tabbatar da guyoyinsa wa adarafa kadamaihi da gefan ainihin wato kafafuwansa wa yastaqbila alqiblata ya kuma fuskanci alqibla gaba dayansa li hadithi abi humaid radiyallahu anhu sabida hadithin abi humaid Allah ya dada shi fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra mubtarishin wala qabidahuma idan mutun yayi sujada to ya ajiye hannayen nasa tafin hannun kawai ake so ya ajiye ghayra mubtarishin ba yana mai shimfudar da sangalan hannunsa zira'in nasa ba wala qabidahuma wato ba kuma yana mai damke yan yatsin kamar kuturu kamar ya damki wani abu ba ya buda su wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla sannan ya fuskantar da yan yatsun kafarsa su kalli alqibla wannan shi ma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi wa kad bawwab al-Bukhari rahimahullah fi sahihi Imam al-Bukhari yayi babi a cikin littafin sa babun yastaqbilu bi atrafi rijlaihi alqibla babun da yazo na bayanin mai salla zai fuskantar da kafafuwansa su kalli alqibla qala al-Hafiz ibn al-Munir Al-Hafiz ibn al-Munir yake cewa wa min thamma nudiba daga nan ne ma aka so dammul asabi'i wato hade yan yatsun fi sujudi a cikin sujada li annaha domin su yan yatsun lawin farajat inda za su bubbude in harafat ru'usu ba'dha an al-qibla to zai zama kan wasu daga cikin yan yatsun sun bar al-qibla shi yasa ake so ka hade su suma hade sun shi zai sa inda ka kalla su ma su kalla amma in suka tarwatse to za ka ga wani ya kalli al-qibla wani kuma ya kalli wata nahiya da ba al-qibla ba ina fata an gane kamar yanda yazo cikin Fathul Bari As-sabi'atu wath-thamina farillata 7 da ta 8 ar-raf'u min ar-ruku'i was-sujud dagowa daga ruku'u da sujada fa in tarakahu wajabatil i'adatu idan mutun ya bar ainihin wato dagowa daga ruku'un kawai ya zarce ya tafi sujada ko kuma ya ki dagowa daga sujada daga can kawai ya miƙe ko kuma yana dan daga kansa ya kuma komawa ba tare da ya dago ba gaba daya wajabatul i'adatu sake sallata wajaba gare shi dole sai ya sake dan ya bar ɗaya daga cikin farillai ko rukuni daga cikin rukunan sallah lima jaa fi hadithil musii almutaqaddim sabida abin da yazo cikin hadithul musii salah wanda ya gabata hadisin aidin wato abin nan Khallad bin Rafi thumma yaqulu sannan yana cewa sami Allahu liman hamida thumma yusawwi qa'iman ko thumma yastawi qa'iman sannan sai ya daidaita a tsaye hatta yuqima sulbahu har sai ya tsayar da gadan bayansa hatta yuqima sulbahu har sai ya tsayar da gadan bayansa ko hatta yuqima sulbuhu har sai gadan bayansa ya miƙe ma'ana ya tabbatar ya miƙe sannan ya tafi sujada wa fi lafazin fa idha rafa'ta ra'sak a wani lafazin idan ka dago kanka faqim sulbak to ka tsaye da gadan bayanka ka miƙe sosai hatta ya'ud al'azm ila mafasiliha har sai kashin ya koma gurin zamansa na fatan gane yake cewa wa fi hadithi rifa'a radiyallahu an irfa ka dago hatta ta tsuma inna jalisan sai ka natsu a zaune da haka babu magana kana dagowa kanka gama natsuwa a zaune ka sake koma in kai haka ba kai cikakke sujada ba wannan shi ma hadithin ya gabata wa yusannu lahu an sunnanta ga dai wanda zai yi sujada an ya kula fil jilsati baina sajadataini ya fadi tsakanin wato zama tsakanin sujada guda biyu din nan ya ce allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni abubuwa guda biyar allahumma ghfirli allah ka gafarta min warhamni ka ji kaina wajburni ka dora ni warfa wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka azurta ni kamar yanda yazo cikin hadisin sunan abi daud sunan tirmizi sunan ibn majah sahahul hakim قال ابن القيم ابن القيم yake cewa rahimahullah kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa ra'sahu mukabbiran ghayra rafi'in yadai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dago kansa daga sujada yana mai kabbara amma ba tare da yana daga hannayensa ba wayarfa'u min as-sujudi ra'sahu qabla yadai sannan wayarfa'u min as-sujudi yana dagowa daga sujada yana dago da kansa qabla yadaihi kafin ya dauko hannayensa hannayen suna can kasa kan ne yake fara daga sannan sai kuma ya dago hannayen thumma yajlisu sannan ya zauna muftarishan yayi zaman iftirashi irin zaman da zaka yi zamu karanta shi a can wajen zama tsakanin sujada guda biyu wato zaman iftirashi wa min sunanin salati yana daga sunnonin sallah an yansibal qadamal yumna ya kafe kafar dama wasiqibalihi bi isbi'iha lil qibla da kuma fuskantar da yan yatsun wannan kafa ta dama su kalli al qibla yan yatsun su ma mutun ya kafe su su ma suna kallon alqibla wabil julus ala al-yusra da kuma zama akan ainihin wato kafar hagu shine zaman iftirashi din kamar yanda wannan magana ibn al-qayyim ya kawo ta cikin littafin sa zadul ma'ad fi khairi hadi fi hadi khairi al-ibad at-tasi'atu farilla ta tara al-julus lis-salam zama dan yin sallama kadara ma ya qa'udu fihi gurgudan abinda zai zauna a cikin wannan zaman wa yusallim yayi sallama ma'ana zama dan yin sallama gurgudan adadin mintuna ko sakannin da za su dauke shi har yayi sallama wannan zaman li hadithi aisha radhiyallahu anha sabida hadithin ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta tahiyya a dukkan raka'a guda biyu wa kana yafrushu rijlahu al-yusra ya kasance yana shimfide kafarsa ta hagu wa yansiba rijlahu al-yumna yana kuma kafe kafarsa ta dama wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi da kaga an fadi irin kaifiyar yanda ake zaman shine musamman zama tsakanin raka'a guda biyu shine zaman iftirashi shine mutun yayi wato ba zaman tawarruk ba akwai iftirash akwai at-tawarruk iftirash shine mutun ya zauna akan kafarsa ta hagu ya kafe kafarsa ta dama at-tawarruk shine wato bi aliyatikal yusra kamar yanda muke karantawa a cikin qawaidi ko wato mazaunanka ne za su zauna akan kasa an fahimta mazauninka na bangaren hagu sai ya zauna akan ka zamar da shi daga kan kafarka ta hagu sai ya zauna akan kasa sai kuma ka kafe kafarka ta dama wannan shine bambancin zama na farko da kuma zama na biyu an zo magana zama kila malam zai kawo mana al-ashiratu farilla ta goma taslimatu tahlil wato sallama ta halacci wato sallamar da take halattawa mai sallah ya ci gaba da magana da sauran mutane ya ci gaba da cin abin da yake ci ya ci gaba da harkokinsa tunda a baya mun karanta dama wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim ko to shine nan yake cewa taslimatu tahlil sallamar da daga ita ne kuma yake halatta dukkan abin da ba sallah ba ka ci gaba da yin kayanka wanda da kake yi na halal wa hiya assalamu alaikum ita ce assalamu alaikum mala yace wala yujzi'u ghayruha wata wadda ba wannan ba bata wadatarwa bata iswa wala yujzi'u ghayruha watan assalamu alaikum bata iswa wa ammal mamum amma mamu fayusallimuha an yaminihi zai sallama da irin wannan assalamu alaikum a damansa thumma yusallimu qubalata wajhihi sannan ya sake yin sallama a gaban fuskarsa liman kenan zai yi wa bayan ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum kamfanta shine qubalata wajhihi a gaban sa zai wa liman to zamu ji ta liman din nan ta inganta da nasi ko bata inganta duk zamu yi magana insha Allah to to inda yace wala yujzi ghayruha sai ce to walaysa alal imam wal fazz ghayruha to bai kawo mun ba shi yasa na tsallake walaysa alal imam wato wal abunan walaysa alal imam wal fazz ghayruha nan shine ne yace wala yujzi ghayruha ko ya kawo muku wala yujzi ghayruha to bayan wala yujzi ghayruha sai yake cewa walaysa alal imam wal fazz ghayruha wato watan wannan sallamar bata yiwa akan liman wal fadd da mai sallah shi kadai idan mutun zai sallah shi kadai irin wannan zai assalamu alaikum dama shi kadai ne ba liman balle wa liman ba wani a hagu da shi ballantana yayi wani hagu shi kadai ne da haka assalamu alaikum watta yamunu bi ra'sika qalilan an tuno karatun ko yawa watta yamunu bi ra'sika qalilan sai ka dan kada shi assalamu alaikum shikenan yayi an gane ko idan kuma liman ne to shi ma tunda kaga shi liman shi kadai zai yi ba zai yi wa sauran mutane ba to shi ma irin wannan zai assalamu alaikum kenan yayi wa ammal mamum amma shi mamu fayusallimuha an yamini to shine zai yi sallamar an yaminihi a dama da shi thumma yusallimu qubalata wajhihi sannan sai ya sallamar a gaban fuskarsa ya qasidu bi harradda alal imam yana nufin mayar da ita ne ga liman thumma yusallimu ala an yasarihi sannan sai kuma ya sallama a hagu da shi in kana alaihi ahadun in ya kasance a hagun din na a hagu da shi din akwai wani kaga sallama uku ma mu zai kenan assalamu alaikum assalamu alaikum in kuma in ba kowa a hagu din su shikenan in kuma ko wani assalamu alaikum kun ga kuma malikiyan ma ta wannan malam mai iziya da ya kawo ba ita kuke yi ba kuna karanta guda daya ake yi ko masu sallama ɗaya na yi su kaɗai ita kaɗai suke yi assalamu alaikum shikenan da mamu da mai sallah shi ka to kaji mamu guda uku za ka yi a dama za ka yi wa liman za kuma ka yi wa wani a hagu in akwai wani a hagu ya kasudu bi har radda alaihi yana nufin yin ta wannan hagun yana nufin mayar da ita alaihi ga shi wanda yake hagu din wal afdalu fi taslimatir raddi amma abin da yafi a wajen sallamar mayarwa an ta kuna bi lafzi taslimatit tahlil ta kasance da irin lafazin da kai amfani da shi wajen sallamar halacci sallah taslimatut tahlil ita ce waccan ta farko daga gare ta in alwalaka ta warware ma sallah ta riga ta yi ita ce taslimatut tahlil kana yin ta sai alwala ta warware ta yi sallah ta cika an gane ko to wai wajen mayarwa liman da mayarwa wanda yake hagun akwai wani a hagu din to mayar musu an abin da yafi kamar musu da irin sallama can ta farko wadda kai ta taslimatu tahlil shi tace assalamu alaikum kun fahimci karatun da malai yake so ya fada to sai malai yace fardiyatu taslimu minas sala malan zai shari sai yace bayani game da wajibci ko farillancin yin sallama a sallah at taslimu fi akhir salati yin sallama a ƙarshen sallah fardun wannan farillan لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سبيد حديث عائشة الله يقرا متى داتاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي ينا ريفي صلى سيدا كمل صلى سنه دين سلما kamar yanda Imam Muslim ya rawaito hadisin da Imam Abu Daud wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa tahlilu hat taslim wato halaccinta shine sallama hadha qaulu jumhuru ahli al-ilm wannan shine ra'ayin wato ainihin wato mafi yawan malamai ma'abuta ilimi wa khalafa Abu Hanifa shi ko Abu Hanifa ya saba jumhur rahimahullah Abu Hanifa kaga nan jumhurun malamai sun ce farilla ne yin sallama to shi Abu Hanifa ya ce at faqala sai ce at taslim ikhtiyar sallama ganin dama ce zabi ne kawai in ka zabi kai kai walaysa bi fardin amma ba farilla bace bal idza qa'ada al musallim qidara tashahhud kawai idan mai salla ya zauna gwargwadon yin tahiyya faqatta masallatu sallata ta cika a gaishe ka Imam Abu Hanifa da haka kawai in kai kana zaman kana gamawa kai zaman tahiyya ka gama salatin ibrahimiya duk ka gama daga nan sai ka ce ah murtala ka zo wajen karatu ba sai kai sallama ba wato yana daga cikin dadin karatu irin wannan ka dinga jin maganganu malamai da tattaunawa da sabanin da malamai suke ta yi akan masaloli kuma yana da dalili sai dai kila dalilin ya zama tobe ko bai inganta ba ko kuma wani abu na jumhurun malamai suka ce bayan kai tahiyya ka gama salatin ibrahimiya duk ka gama komai to farilla ne sallar ka bata cika ba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah Imam Abu Hanifa ya ce ba farilla bane in ka ga dama kawai kai in ba ga dama ba kawai in kai zauna gurgurdan yanda zaka yi tahiyyan nan kawai ya wadatar daga nan kawai ka dauki ka tashi a ce ba kai sallama ba ka ko liman ne ma kawai dai a ga yawo yawo kawai kuna ta subhanallah ya ce a mazhabar Abu Hanifa nake bi abi amin ya ce bal idza qa'ada al musallim qidara tashahhud faqad tammat salatu wastudilla lahu an kuma kawo hujjar da ya dogara da ita wastudilla lahu an kafa masa hujja bi riwayatin da'ifa da wata riwaya wadda take mai rauni li hadith ibn mas'ud hadith abdullahi dan mas'ud fi ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu at-tashahhud inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da abdullahi dan mas'ud tahiyya fa idza qulta hadha bayan annabi ya koya masa tahiyya wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ya koya masa tahiyya sai ya ce fa idza qulta hadha in ka fadi wannan fa qad qadaita salataka ka gama sallarka ka ji inda Abu Hanifa shi kuma ya rike mazhabarsa annabi ya koya abdullahi dan mas'ud tahiyya ya ce ai kana gama wannan abduhu wa rasuluhu fa qad qadaita salataka ka gama sallarka in shi ita an taquma fa qum in ka ga dama ka tashi ko ka tashi ka tafiya ka kawai wa in shi ita an taqauda fa qaud in ka ga dama kana so ka zauna kai zaman ka an gane akhrajahu Abu Dawud kuma hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Ahmad da Darqutni ka duba muhalla shi ma za ka ga littafin wannan hadisin wa hadhihi ziyada mudrajatun fil hadith bittifaqil huffaz wannan karin wannan ziyada din fa idza salataka in shi ita an taquma fa qum wa in shi ita an taqauda fa qa'ud wannan ziyada din da aka samu a cikin hadisin mudraja wato shigar da ita aka yi fil hadith cikin hadithin bittifaqil huffaz wannan gaba ɗaya malaman huffaz na hadith malaman hadithi gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan cewa wannan ziyadar ƙarin bayanin nan da muka ji shigar da shi aka yi cikin ruwayar baya cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'd alfaz ar-ruwat ittasalat wato mudraj hadithin da ake kira wato idraj shine rawi ya ruwaito hadithi kuma sai ya dan yi sharhi da ƙarin bayani game da fahimtarsa da hadithin to sai kuma a kasa bambance iya ina ne hadithin iya ina ne ƙarin bayanin sa wani ma in yazo sai ya dauka wannan ƙarin bayanin da mai ruwaya ya yi yana cikin hadithin in ya tashi fadar cewa qala rasulullahi sai ya kawo har maganar sharhin da rawi yayi ko fassara wasu kalmomi da shi rawin yayi a cikin hadithin yanzu kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun ji kiran sallar idan bilal yayi kiran sallah fakulu washrabu da azumi ku ci ku sha hatta yunadi ibn ummi maktum har sai kun ji kiran sallar abdullahi ibn ummi maktum fa innahu la yunadi hatta yuqala asbahta asbahta to kaga sai rawin sai ya ce wa kana rajulun a'ama mutum ne shi makaho la yunadi hatta yusalli hatta yuqala asbahta asbahta suka ce wannan wakana amma har zuwa ƙarshen bayanin wannan duk shi rawun ne yake so ya gaya ma waye Abdullahi ibn Ummi Maktum ba annabi bane ya ce wai mutum ne makahu kaza 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 to amma kaga kai in ka tashi sai ka dauka duk annabi ne yayi wannan bayanin to wannan a cikin ilmin hadisi shi ake kira idraj shi kuma yana da maganganun da malamai suka yi akan shin za a karbi idraj ko ba za a karba me yasa ake yin idraji da sauransu wannan ka koma wajen bangaren nahiyar ilmul hadith zaka ji wannan da haka wannan annabi ya koya wa Abdullahi dan Mas'ud tahiyya wannan haka ne har da tahiyyar Abdullahi dan Mas'ud ana karantar da mu to amma wannan karin bayanin cewa in ka gama wannan tahiyyar to ka gama sallaka in ka ga dama ka tashi in ka ga dama ka zauna to shine malai ce wannan idraji ne aka shigar da shi cikin hadisin bittifaqil huffaz balil ladhi saha an ibn mas'ud bar ma abinda ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud ijabi salami fardan wajibi ne shi a wajen Abdullahi dan Mas'ud wajibi ne farilla ne yin sallama bi lafzi miftahu salati takbir wa inqida'u hatta taslim saboda da lafazin miftahu sala mabudin sallah at takbir kabbara وانقضاؤها كما تقارئ التسليم سلما اذا سلم الامام فقم ان شئت اذا لمن يسلم تو كتاشي ان كغا داما اسناد wannan hadithin sahihi ne akhrajahu ibn hazm fil muhalla wal bayhaqi fil khilafiyat kama fil nail ina fata an fahimta da aka ga kenan shi yasa aka ce an kafa masa hujja da wata ruwaya wadda take da'ifa kenan wannan ziyada da'ifa ce wanda ita ce kuma hujjar Abu Hanifa da yake ganin kawai in ka gama tahiyya ba sai kai sallama da haka kaga kenan ra'ayin jumhur shine ra'ayi sallama farilla ce a cikin sallah kun fahimci wannan shine malai yace fal arjahu zance mafi rinjaye qaulul jumhur shine ra'ayin jumhur anna taslima wajibun sallama wajiba ce wa thammata khilafun akhar ko da yake anan akwai wani sabanin kuma daban fi adadihi game da adadin sallama nawa zakai kaga dai mu matanin iziya da muka karanta ya ce sallama uku zakai a dama zakai wa liman za kuma kai a hagun in a hagun akwai wani to shin wannan magana duk kowane malami ya sallama ko kuma akwai tattaunawa sai yake ta adadu taslim yanzu zamu ji nawa ne adadin sallaman nan wai biyu za a yi ne ko daya ko kuma uku kamar yanda muka karanta yanzu athabitu fi sunna abin da ya tabbata a sunna huwa taslimul musalli an yamini shine mai sallah yayi sallama a damansa yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa an shimalihi a hagunsa ma assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine abin da ya tabbata a sunna rawa zalika adadun kathirun adadi mai tarin yawa sun ruwaito wannan cewa sallama biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah adadi mai yawa min sahaba daga cikin sahabbai sun ruwaito wannan maganar ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amalu bihi wa amilu bihi kuma sun yi aiki da wannan wa amilu bihi sun yi aiki da wannan sallama biyin wa amila bihi ba'dahum at-tabi'un sannan tabi'an da suka biyo bayan su kuma sun yi aiki da wannan cewa sallama biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah daya a dama daya a hagu wa qad ballaga zalika anhu sallallahu alaihi wasallam 15 nafsan min as-sahaba kuma hakika an samu 15 nafsan wato mutum 15 min as-sahaba daga cikin sahabbai duk sun jingina wannan sallama biyin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallim sun ce manzo Allah yana sallama fi salati a cikin sallah an yaminihi a damansa wa an yasarihi da kuma hagunsa kuma ga lafazin da yake amfani da shi assalamu alaikum wa rahmatullah sahabban da suka ruwaito wannan magana sallama biyin bari ka ji su wahum sune Abdullahi bin Mas'ud wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wa Huzaifah bin al-Yaman والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ووائل بن حجر براء بن عازب يا ماي ميتكو ام فديشي ايه ووائل بن حجر وأبو مالك الأشعري وعدي بن أميرة الضمري كو أميرة كو أميرة الضمري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة in ka hada kaga wancan a maimaita shi sahabbai 15 kenan to waɗannan duk sun ruwaito maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama biyu ne a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah wal ahadithu bidhalika ma baina sahihin wa hasan, hadisan duk da suka ruwaito wannan maganar wanda kaji waɗannan sahabbai da su ruwaito hadisin da suke magana akan sallama biyu, to hadisan tsakanin sahihi sai kuma hadisi hasan, dukkanin su daga hadisi sahihi sai hadisi hasan. Ka koma cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin na Ibn al-Qayyim da Zadul Ma'ad, zaka ga ya kawo wannan bayanin. Ka kuma koma cikin sahihu Muslim da Sunan Abi Daud, zaka ga duk waɗannan ruwayoyin. Qala Ibn Abdul Barr al-Maliki, Ibn Abdul Barr al-Maliki rahimahullah yana cewa rawa ruwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu taslimatan wahida, cewa an ruwaito annabi yana sallama guda daya. Min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas, a hadithin Sa'ad dan Abi Waqqas, wa min hadithi Aisha, da hadithin Aisha, wa min hadithi Anas, da hadithin Anas, wadannan duk gaba dayan su an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama guda daya. Na tsallake me? To wa amma, to na gane kwarai kuwa. Jazakumullahu khairan. Wa amma taslimatul wahida fa warada min turuqin qalila, yace amma game da mas'alar sallama guda daya, to tazo ne ta hanyoyi yan kadan. Wa fiha kulluha da'f, kuma a cikin wannan hanyoyin dukkanin kowace hanya tana da rauni. An fahimta? Amsaluha hadithu Aisha, waqad da'afa, wanda ma ya dan fi dama-dama ya fi kyau shine hadithin Aisha, ita shi ma kuma hadithin waqad da'afa Ad-Darqutni wa ghayru, Imam Ad-Darqutni da waninsa sun raunana hadithin. Bal qala Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim ma yace innahu ma'lulun bi ittifaqi 'alil 'ilmi bil hadith, yace malaman hadisi gaba daya sun ittifaqi akan cewa hadithin shi kansa wanda ake jingina shi zuwa ga nan Aisha hadisi ne wanda yake yana da illa, hadisi ne wanda yake bai inganta ba. An ka koma cikin littafin I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, za ka karin bayani. Qala Ibn Abdul Barr al-Maliki, sai Ibn Abdul Barr al-Maliki yake cewa ruwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu taslimatan wahida, cewa yana yin sallama guda daya. Assalamu alaikum, yana yin sallama dayan nan. Min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas, daga hadithin Sa'ad bin Abi Waqqas, wa min hadithi Aisha, wa min hadithi Anas, hadithin Aisha da hadithin Anas, kaga hadisai guda uku kenan. Illa annaha kulluha ma'luna, sai dai hadisan duk gaba ɗayan su basu inganta ba, suna da illa. Wala yusahihuha ahlul ilmi bil hadith, malaman hadisi duk basu inganta wannan ruwayoyin ba. Thumma dhakara ma fiha, sannan shi kansa Ibn Abdul Barr ya faɗi irin abin da ke cikin waɗannan hadisai. Min ilalin, na daga illoli mufassalan dalla dalla. Thumma qala, sannan sai ce walaysa ma'al qa'ilin bi taslimatil wahida ghairi amali ahlil madina, in tunda waɗannan hadisan guda uku, hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisin Aisha da hadisin Anas, duk basu inganta ba. To yanzu a ina aka samu kuma wace madogara za a dogara da ita ta yin sallama guda daya? Sai ya ce to ba su da masu faɗin cewa ai sallama daya, yanzu ba su da wani dalili da ya rage aikin malaman Madina, amalu ahlil Madina, aikin malaman Madina. Qalu, suka ce wa huwa amalun, shi ko aikin malaman Madina wani aiki ne, kattawa rasuhu, da suka gaje shi kabiran an kabirin, iyaye da kakanni sun taso suka ga ana yi, kawai su ma kowa yazo sai ya tayi. Wa mithluhu yasihu litijaju bihi, yake cewa irin sa ko za a iya kafa hujja da shi. Li'annahu la yakhfa li wuqu'ihi fi kulli yawmin miraran, domin baya boyuwa abu ne wanda yana faruwa kullun sau da yawa, ana yawan maimaita shi kullum. Inda akwai wani abin inkari, malamai duk su Imam Malik da sauran malamai duk da sun yi inkari, tunda aiki ne na mutanen Madina, kuma an zo duk ga malamai nan, kuma kullum ana yin sallan nan akalla sau biyar kullum ana yin ta, kuma ana maimaitawa. Da akwai wani abin da yake baya inganta a kafa hujja da shi, da malamai sun yi magana. Wa hadhihi dariqatun qad khalafahum fiha sa'irul fuqaha, yace wannan hanyar da suka kawo hujja cewa aikin mutanen Madina shine yin sallama guda daya, dan haka akan wannan kawai a dinga yin sallama guda daya, yace to wannan hanya da suka kawo ta sabawa abinda sauran alfuqaha suke tafiya akai. Wasawabu ma'ahum, kuma gaskiya da daidai tana tare da sauran fuqaha. Wasunanus sabita an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daidai tana tare da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbatatu la tudfa'u, ba za a tunkuɗe sunnonin annabi ba. Wala turaddu, ba za kuma a yi raddin wata sunna ta annabi bi amali ahli baladin, da aikin mutanen wani gari, ka'inan man kana, kowane gari ne kuwa. Ba zai yi ga hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da abu, kuma aikin mutanen wani gari kawai ya zama hujja a ajiye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ai aiki da aikin ko kuma ai aiki da maganar mutanen wani gari, kowane gari ne kuwa, in ji mallam. ina fata an gane. وقد احدث الامراء بالمدينه وغيرها في الصلاه امورا استمر عليها العمل domin an samu wasu bid'o'i da shugabanni waɗanda suka yi shugabanci a garin Madina da kuma wasu garuruwan ma waɗanda suka zama suka yi mulki a wasu lokutan sun farar da wasu abubuwa cikin al'amuran da suka shafi sallah wanda kuma aiki ya gudana akai aka ci gaba da yi. Shugaba ne kawai zai ga kawai kirkiri wani abu a cikin kawai shikenan kuma a dora a ci gaba da yi. Walam yaltafit ila istimrari walam yultafat ila istimrarihi wa amil wa amalu ahli al-Madina alladhi yuhtaju bihi ma kana fi zaman al-khulafa yake ta walam yultafat ba za a waiwaya ba ila istimrarihi izuwa ci gaba da wani abu da wani cikin shugabanni ya farar wanda ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko aikin mutanen ainihin wato Madina. Sai ya ce wa amalu ahli al-Madina shi aikin mutanen Madina saboda yana daga cikin abin da Imam Malik yake kafa hujja da shi amalu ahli al-Madina cikin abubuwan da ake kafa hujja da su bayan Qur'an sunna ijma'i qiyas istihsan istihsab masalibul mursala al-urf wal-ada kaza kaza an ka koma cikin usulul fiqi to akwai amalu ahli al-Madina shi Imam Malik yana daga cikin abubuwan da yake kafa hujja da su da in an rasa aya an rasa hadisi an rasa ijma'i ba qiyasi sahihi ba kaza to cikin abubuwan da yake kafa hujja da shi sai ya samu akwai amalu ahli al-Madina to shi yana yin izna yana yin hujja da shi to shine nan sai Malik yake cewa amalu ahli al-Madina aikin malaman Madina alladhi yuhtaju bihi wanda ake kafa hujja da shi shine ma kana fi zamanil khulafa'ir rashidin shine irin aikin da ya faru ko ya gudana lokacin khalifofin nan guda hudu domin dama annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin to abinda ainihin wato ya wakana lokacin khalifofin nan guda hudu ana iya kafa hujja da shi wa amma amaluhum ba'da mautihim amma aikin nan Madina bayan rasuwar waɗannan khulafa'ul arba'a wa ba'dan qida'i asri man kana fiha bayan karewar ainihin wato zamanin waɗanda suka kasance a cikin Madina minas sahabati daga cikin sahabbai ba wani sahabi da ya rage to daga nan kuma wani aikin mutanen Madina baya zama hujja fala farqa bainahum wa baina amali ghairihim da aikin su da aikin mutanen wani gari ɗaya ne an fahimta kenan aikin mutanen Madina ya zama yakan iya zama a dogara da shi lokacin khulafa'ul arba amma yayin da duk khulafa'un nan suka zama ba kowa sahabbai duk waɗanda suka rayu a Madina duk sun kare ba kowa to yanzu da aikin mutanen Madina da aikin mutanen wani garin da ɗaya ne Allah ya sa kuna fahimtar bayanin wasunnatu ita sunna ta hukumu bainan nas ita ce take hukunci tsakanin mutane ba aikin mutanen wani gari ba la amala ahadin ba aikin wani ba ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ihi da khalifofinsa wabillahi tawfiq Allah ya samu dace da aka ga kenan bisa wannan ba zai zama wancan magana duk ana ta magana akan sallama guda ɗayan nan ci amma madhahibul fuqaha amma maza an ka dawo mazhabobin malaman fiqhu fa qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam yana cewa amma salatu salamu kai min as-sala amma game da sallama a sallah fal mukhtaru zababban ra'ayi inda Malik a wajen Imam Malik wa man tabi'ahu da waɗanda suke bin sa min ahlil madinati daga malaman Madina taslimatan wahida sallama guda ɗaya ce fi jami'i salati a cikin dukkan sallah farduha wa nafiluha ta farilla da ta nafila al mustamila ala al arkanil fi'liya indai sallah ce wanda ta kunshi rukunan nan na aiki au ala rukunin wahidin kai ko sallah ce wanda ta kunshi wani rukuni guda ɗaya kaman sallar jana'iza kaman sujudu shukr kaman sujudu tilawa sallama ɗaya ce tak an fahimta wa inda ahlul kufa kun ji mazhaban malikiya ko su kam suna nan akan da Imam Malik da almajiran sa waɗanda suke bin sa wato a cikin ahlul madina sallama guda ɗaya za a yi a sallah ta farilla ko ta nafila in dai sallah ce wanda ta kunshi rukunai ruku'u sujada tahiyya karatu da sauransu ko kuma sallah ce wanda ta kunshi rukuni guda ɗaya kaman sallar jana'iza kaman sujudu shukr kaman sujudu tilawa wa inda ahlul kufa a wajen malaman kufa su kuma taslimatani fi jami'i zalika su kuma suka ce suka saba wa Imam Malik suka ce su kuma sallama biyu ce a cikin dukkan waɗannan sallolin cikin dukkan abinda aka ambata ta farilla da ta nafila sallah ce wanda take tana da rukunai ko rukuni ɗaya ce da ita kaman sallar jana'iza su a wajen malaman kufa suka ce sallama biyu ce wa wafaqahum Shafi'i kuma Imam Shafi'i ya musu muwafaqa ya dace da wannan ra'ayin nasu shi ma a wajen Imam Shafi'i sallama biyu ce a sallah wal mukhtaru fil mashhuri an Ahmad zababban ra'ayi kuma mashuhuri daga Imam Ahmad bin Hanbal anna salatul kamila shi kuma sai ya zamanto ya shiga tsakiya sai ya ce sallah cikakkiya almustamila wadda ta kunshi ala qiyamin wa ruku'in wa sujudin ta kunshi tsayuwa da ruku'u da sujada yusallimu minha taslimataini to in mutun yazo zai mata sallama ce guda biyu wa amma salatu amma salla bi rukunin wahidin wadda ta kunshi rukuni guda daya ka salatul janaiz kaman sallar janaiza wa sujudut tilawa da sujudut tilawa wa sujudut shukr da sujudut shukr fal mukhtaru fiha taslimatan wahida a wajen Imam Ahmad ra'ayi da yafi zaba zababban ra'ayi a wajen sa shine sallama guda daya za a yi kama ja'at aktharul athar bidhalik kaman yanda aktharul athar mafi yawan athar da aka ruwaito sun zo da bayanin haka kaga mun samu mazhabi guda uku anan mazhabin Imam Malik da wa'anda suka bi shi akan wannan su sun tafi akan sallah sallama nawa za a yi daya ta farilla ce ko ta nafila sallah ce mai rukunai kamar ruku'u sujada tsayuwa ko kuma sallah ce mai rukuni guda daya kamar sallar gawa ko sujadar tilawa ko sujadar godiya mazhabi na biyu shine mazhabin ainihin wato Imam Shafi'i da kuma mutanen Kufa su suka ce kowace sallah za a yi mata sallama nawa biyu da ta farillarta da ta nafilarta da kuma ma'abociyar rukunai da mai rukuni guda daya duk gaba daya sunan su sallah da aka an tashi sallama biyu za a yi Imam Ahmad bin Hanbal shi kuma sai ya zabi ra'ayin cewa duk sallah wadda take ma'abociyar ruku'u da tsayuwa da sujada to sallama biyu za a yi mata ko ta farilla ko ta nafila amma duk sallar da take sunanta sallah amma ba ta da rukuni ɗaya gare ta kamar sallar gawa da sallar sujudut tilawa da sujudul shukr wayannan su kuma yace sallama ɗaya za a yi musu kamar yanda mafi yawan athar da aka ruwaito duk akan haka ne yanzu mun samu mazhabi guda nawa wa qala Sheikh Siddiq Hassan wurud taslimatul wahida faqat la yu'aridu al-thabit mimma fihi ziyadatun alaiha nan wani malami shi kuma zai dan sake fito da wani ainihin wato wata fa'idar sai yake cewa wurudu taslimatul wahida faqat zuwan sallama guda ɗaya ita kadai la yu'aridu hadisin wato maganganun da suka zo akan yin sallama guda ɗaya tak ba za su iya cin karo ba da al-thabit abin da ya tabbata mimma fihi ziyadatun daga abin da aka samu akwai ƙarin bayani alaiha akan ruwayar cewa ruwayar sallama guda daya wahi ahadithu taslimataini shine hadisan da suka zo da sallama guda biyu a dunkula abinda shi malam Hassan Siddiq Khan yake so ya kawo anan shine hadisin da yazo game da sallama guda daya ba zai iya yin cin karo yayi karafkiya da hadisan da suka zo game da sallama guda biyu ba tunda a baya dama an ce hadisan sallama guda ɗayan suna da rauni ta fuskar isnadi an gane ko lima arrafnaka ghayra marratin saboda abinda muka sanar da kai ko abinda ka riga ka sani ba sau ɗaya ba mun sanar da kai anna ziyadatan lati lam takun nafiya a ka'idar malamai duk wani ƙarin bayani da aka samu ainihin wato wanda baya kore lam takun munafiya bai zama mai korewa ba yajibu qabuluha to karbatta ya zama wajibi misali hadisai ne guda biyu suka zo wannan da yazo sai ya tsaya a wata gaba shi kuma sai aka samu hadisin yazo ta wata hanya yazo daidai wannan gabar ya kuma ƙara misalin da ke so in bayar hadisai ne guda biyu daya da yazo wajen wata gaba sai ya tsaya iyana shi kuma ta wata hanya sai aka samu wannan hadisin shi kuma ta wata hanyar yazo shi ma da dukkan abin da wannan na farkon yazo da shi har ma da ƙari an fahimta to wanda yazo da ƙarin in dai ƙarin baya cin karo da abin da wacce ruwaya ta farko ta zo da shi to a ka'idar malaman hadisi ana karba shi ita ake kira ziyadatu thiqa maqbula idan thiqa ya ruwaito wannan thiqa ne ya ruwaito hadisi yace ai malan cewa yayi iya kaza ya tsaya sai kuma aka samu wani thiqa shi kuma yazo shi ma ya kawo iyanan ya kuma ce a malam bayan nan kuma ya ƙara da bayanin kaza kuma aka ga wannan ƙarin bayanin da wannan ruwaya ta zo da shi bai ci karo ya rushe wacce ruwayar ta wancan ba to wannan ziyadat ana karba. Yanzu kun ga da ruwaya da tace ai sallama daya, da ruwaya da tace ai sallama biyu, duk dai sun yarda ai sallama. Yanzu wacce ce tazo da ƙarin bayani mai biyu, domin ita ta kunshi mai ɗayan da kuma ƙari, sannan wannan ƙarin ya ci karo da watan tabarkon bai ci karo da ita ba. Abinda Malam Siddiq Hassan Khan yake so ya kuma fito da shi cewa to ai ita wannan ruwaya da tazo da sallama guda daya ba za ta iya cin karo da ruwaya da tazo da sallama guda biyu ba, domin sallama guda biyun nan ziyada aka samu akan waccan sallama guda daya. Fal qawlu bi taslimataini, dan haka ka fadi ka dauki ra'ayin da yace ai sallama guda biyu, i'malul jami'i ma warada, to kamar duk kai aiki da hadisan ne duka, kai aiki da hadisin sallama ɗaya da kuma sallama biyu. Allah ya sa kuna fahimtar karatun. Bi khilafil qawli bi taslimatin, sabanin ka dauki ra'ayin da yace ai sallama kwaya daya, fa innahu ihdarul li aktharil adilla bidun muqtadin, domin kai haka to kai watsi da sauran mafi yawan dalilai, tunda mafi yawan dalilan suna tare da sallama biyu. To yanzu in ka ce kai sallama guda ɗaya kawai, to kamar kai watsi da mafi yawan dalilai ba tare da wani abu da ya hukunta yin hakan ba. Wannan wani dan ƙarin bayanin mutunci ne ya fito tun a baya, amma wannan wani bayani ne, wata fa'ida ce malam ya sake fito da ita ilmiya ga musamman wayanda suke sun fahimci ilimin hadisi da sauransu. Wa hadhihi almas'ala, wannan mas'ala dai da muke tattaunawa, min mata masaka fiya ashabu Malik, wato tana daga cikin abinda almajirin Imam Malik suka yi riko da ita, rahimahumullah, bi amali ahli almadina, hujjar su shine aikin mutanen Madina. Faqad kanat taslimatul wahida muntashira, saboda wai sallama guda ɗayan nan ta riga ta yawaita ta yadu, fi madinati rasulillah, a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa tawarathuha, su kuma suka taso suka gaje ta, kabiran an kabirin iyaye da kakanni. Bainama kanat taslimatani, a lokaci guda kuma sallama guda biyu ita kuma muntashiratun, ita ce tafi yaduwa, fil kufati, a cikin garin Kufa, wa gairi ha da wannan Kufa. Wa qala Ahmad bin Hanbal bi wujubi taslimataini, shi ko Imam Ahmad bin Hanbal yace wajibi ne yin sallama guda biyu, fi riwayatin anhu, a wata riwaya daga gare shi, wa huwa al madhhabu indal Hanabila, kuma wannan shine mazhaba a wajen Hanabila. Wa bihi qala Ibn Hazm, kuma wannan shine ra'ayin Ibn Hazm wa ahli adh-dhahir, da kuma yan zahiriya. Wa ba'd al malikiyya, kai hadda wasu cikin malikawan su ma sun tafi akan haka. Wal Hasan bin Salih, wa yu'ayyidu qawluhum mudawamatun nabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ke karfafa zancen su shine dimantar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alaihi ma akan sallama biyun nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimanci yin sallama biyu a sallarsa, ma a kaulihi, tare da fadin sa, sallu kama ra'aytumuni usalli, tunda yace ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah. Kuma shi an samu duk ruwayoyin yawanci sun zo da cewa sallama biyu yayi, to in ya tabbata sallama biyu yayi kaga ita ya kamata yi. Walam yasiha annahu sallama taslimatan wahida, bai inganta ba ko sau daya cewa annabi ya taba sallama kwaya daya, ba inda aka ruwaito cewa annabi ya ce assalamu alaikum yayi sallama guda daya. Wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam li ashabi, haka fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa, lamma ra'ahum, lokacin da ya gansu, yushiruna bi aidihim inda taslim, lokacin ba a shar'anta sallama ba, kawai in an zo wajen sallama sai su dinga yin ishara da hannayensu. Sai annabi ya gaya musu, ya ce innama yakfi ahadukum, ay ya ishi daya daga cikin ku, an yada yadahu ala fakhizihi, hannun ya dora shi akan cinyarsa, wa yusallimu ala akhihi, ya sallama ga dan uwansa, man ala yaminihi, wanda yake dama da shi, wa shimalihi, da wanda yake hagu da shi, sai ya sallama mai kwan daga hannun haka ko daga hannu haka. To yanzu ka ajiye hannunka akan cinyoyinka, kai sallama haka da kanka, kai wa daya a dama, kai daya a hagu. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi. Fa qawluhu, fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, yakfi ahadukum, ya ishi dayanku, dalilin wannan gudan dalili ne da ke nuna ala anna ma duna zalika, kenan abinda ba ya gaza sallama biyin nan laisa kafiyan, kenan bai isa ba, wala mujziyan, bai wadatar ba, wallahu a'lam. Da haka kamar sallama ɗayan nan malam yana so ya fito cewa in ka kalli wannan hadisin ka fitar da fiqihunsa, yana nuna sallama ɗayan ma bai wadatar ba. Qala Shawkani, malam Shawkani yake cewa wa hadha huwa al-haqqu, wannan sallama biyun nan shine zance na gaskiya, li kasratil ahadith, saboda yawan hadisai alwarida waɗanda suka zo bi taslimataini, da maganar sallama guda biyu, wa sihhati ba'dihha, da ingancin wato wasu daga cikin su, wa husni ba'dihha, da kuma kasantuwar wasu daga cikin su hadisai ne hasan, wa ihtimaluha wa ihtimaliha ala ziyada, sannan kuma hadisai ne da sun zo da ƙari sabanin waccan ruwaya da tace ai sallama guda daya. wa kaunuha muthbitatun bi khilafi al ahadith al warida, kasantuwar kuma waɗannan hadisan da wannan ziyara din ta tabbatar ne ba korewa ce ba, sabanin al ahadith al warida, sabanin hadisan da suka zo bi taslimatul wahida da sallama guda daya, fa innaha ma qillatiha, tare da karancin hanyoyin da aka ruwaito sallama ɗayan nan da'ifa, kuma hanyoyin suna da rauni, la tanhadu lil ihtijaj, ba sa iya tsayawa a kafa hujja da su, walau sulliman tiqadiha lam tasluh li mu'aradatiha ahadithu taslimatayn, wa walau sulliman intiqadiha, da ma za a sallama a mika wuyar cewa waɗannan hadisan za a iya kafa hujja da su, to lam tasluh ba za su inganta ba, li mu'aradatiha ahadithu taslimatayn, saboda sun kuma ci karo da hadisan da suka ce ai sallama biyu, kuma hadisan sallama biyu sun fi inganci. Waqtar al-allama ibnu uthaymin yake cewa anna taslimatayn kiltayhima rukunun, shi a wajen sa yace sallaman nan guda biyu, kai daya a dama kai daya a hagu, rukuni ne a cikin sallah, limuwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ma, saboda manzo Allah ya dimance su kullun annabi sallarsa in zai sallama biyu yake, daya a dama daya a hagu, ma a kaulihi, tare da fadin sa sallu kama ra'aytumuni usalli. Wa min ahli al-ilm man yara al-jawaz al-iktifa' bil wahida fil nafli, a cikin malamai akwai wanda yake ganin in anafila ne guda dayan tayi, anafila zaka iya yin sallama guda daya, lima warada an ibn Umar radiyallahu anhu, saboda akwai wani athar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar, yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya kasance yafsulu baina shaf'i wal watr, wa yana raba tsakanin shafa'i da wutri bi taslimatin, da sallama guda daya, yusmi'una ha, yana jiyar da mu ita wannan sallama guda daya, to yana jiyar da mu wannan sallama guda daya. Na fata an gane. Wa min garibi ma tamma alwuqufu alayhi, ma warada fi fatwa ursilat ila al-lajna, yana daga cikin wani bakon abinda ba a tsayo a kansa ba, wato abinda yazo na, wato abinda aka zo da shi na fatawa, aka aiko shi zuwa al-lajnati da'ima lil-buhus al-ilmiya wal-ifta bil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya bi anna ba'd al-musallina, fatawar sai aka ce wai wasu daga cikin masu sallah, la yusallimuna ala shimal, kwata-kwata ma ba sa yin sallama a hagu, bi hujjatin, hujjar su anna ash-shaytana huwa alladhi fi shimal, wai shaytan ne a hagu, da aka su kuma wannan kuskuren ne yazo musu, da aka ba a sallama a hagu saboda shaytan ne a hagu. Faraddatil lajna bi anna dhalika qawlun batilun, da aka al-lajnati da'ima, da aka zo mata da fatawar tayi raddin wannan magana, tace zancan banza ne wannan, wa annahu la musnad lahu min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan wannan kauli ne da ba shi da madogara al-qur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal khulasa, adun kuladai, anna liqtisara ala taslimatin wahida, takaitawa akan sallama guda daya, kaduwa rada an ba'dhi salaf, an ruwaito daga wasu cikin magabata min sahaba wa tabi'in, ba a rigima akai sallama guda dayan nan, akwai wasu cikin sahabbai da tabi'ai da suka ce an takaita ta yi, wa kadhalika liqtifa'u bi lafzi assalamu alaikum, haka suka ce an takaita akan lafazin assalamu alaikum, baka ce wa rahmatullah din ba, shi ma duna zikiri wa rahmatullah, ba tare da ambatan wa rahmatullah din ba, shi ma alfuqaha alal qawli bi jawazi, akwai malaman faqihai fuqaha da suka tafi akan halaccin haka, illa annal warid an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ka sani abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, huwa taslimatani, shine sallama guda biyu, ma at-tarahum tare da wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, fa huwa al-aula, shi yafi, wa afdal, shi kuma yafi fifiko, wal ilmu inda Allah, abinda mu karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada kuskuren.